Taron mai taken karfafawa, hadawa, sauyawa, karfafa ruhin kasuwanci ɗan zango ya haɗo kan matasa kimanin 500, shugabannin al'umma, masu ƙananan sana'o'i, masu zuba hannun jari da masu tsara manufofi, inda aka tattauna dabarun bunƙasa ci gaban zangunan Ghana ta hanyar ƙara matasa ƙwarin gwiwar gudanar da sana'o'i da kasuwanci. Mahmud Jaja, shugaban zango Vision Hub, ƙungiyar da ta tsara shirin, ya yi ƙarin bayani ga muryar Amurka.
Zango Vision Hub ƙungiya ne na matasa da muke duban yadda za mu taimaka ma matasa musamman wurin aikin sana'a. Wanga shiri mun samu wani partnership ne da Ministry of Finance da World Bank, suna so su taimaka ma matasa duniya baki daya, amma na suka zanka ma cikin zangonninmu, saboda mu muna kokari sai suka ba mu wannan support, kamar mu zama kamar wanda za mu yi mu select young people na agent na tsakanin musu da matasa. So muna da office na inda muke training matasan. Isa wanga training ga mun ba su 4 months training. Bayan 4 months training nan to she muka ce yau su zo su pitch su ga ma duniya gaba daya abin da suke yi.
Babban bako na musamman a wurin taron karamin minista kan harkokin kuɗi, Dr. Muhammad Amin Adam, ya shawarci al'ummar zango.
We have been sleeping for a long time and it appears everybody has come to the conclusion that zongos are behind. But the zongos are not behind.
Yace mun jima muna barci, kuma ga dukkan alamu an kai ga cewa mu ɗan zango muna baya, amma ɗan zango ba ma baya, domin muna da mutanen da suka ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasar mu a matsayin su na likitoci, malaman makaranta, ƴan kasuwa da sauransu. Amma muna buƙatar mu harhaɗo ci gaban mu da kanmu, don da haka ne za mu iya ba da labarin kanmu da kanmu. Baya ga shawarwari daga wasu fitattun ƴan kasuwa, an buɗe fili ga wasu gungun matasan ƴan kasuwa guda 15, inda suka bayyana dabarun yadda za su gudanar da kasuwancinsu, kuma su samu riba ga wani kwamiti da zai tantance gungun da ya nasara. Daga bisani sai a ba wannan gungun tallafin kuɗi mai tsoka da zai gudanar da kasuwanci. A ƙarshe, gungun da Bishira Abbas, wanda ke noma abarba, ta yi nasara.
Sunana Abbas Bishira, muna sana'an abarba. Gaskiya mun go through Zongo Vision program na for the period of more than 3 months. Mun koyo a lot. In fact, journey na ya tsanye ni na yi na accept reality challenges in business. So alhamdulillah, mun gode ma Zongo Vision, na gode ma Allah da ya bani da courage da karfi na yi na go through program ga successfully.
Wasu da suka halarci taron sun yi tsokaci ga muryar Amurka.
Sunana Aishatu Yusuf, nema taro mun ga yayi fine. Kuma ajiya guda da ta yi fira batun sabulu da zuma blues na ya kama mini rai na ceto inda ya ka gama ba halin samu ma mu samu wani abu cikin mu ma mu kama saboda gobe sana'a muna yi, amma na samu wannan sabulu na kara na mai fai.
Sunana Khadija Ali, amalakabi na malama Ladidi. Alhamdulillah, ni zuwa na yau dai na ji daɗi, kuma na yi farin ciki da na ga yaranmu suna wadanga abubuwa. Mun gode ma Allah ya sa su fi haka.
Kungiyar Zango Vision Hub ita ce ta shirya taron tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya da ta ɗauki nauyin shirin da tsarin harkokin kasuwanci da ƙirƙire-ƙirƙire na ƙasa ko NEIP da kuma ma'aikatar harkokin kuɗi ta Ghana. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.